kyauta musu girma da ake cewa gasar League One na kasar Ingila, wato gasa ne na kasa ta Premier League wanda yake kasa kuma Championship na kasar Ingila, inda ake hutu a gasar Premier League din da La Liga na kasar Spain da kuma Serie A na kasar Italy da France One da German Bundesliga, wanda a duk wannan satin ana hutawa. A yau din a can kasar Ingila Luton Town suna fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Plymouth Town ne da zalan karfe 9:00 fata da Luton Town sun da fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Sheffield Town, su ma da wannan lokaci kai da cewa sauran fata da dare a gogon Nigeria. Har ila yau da mu leka ta kar Faransa bangaren kungiyar ƙwallon kafa ta Lyon, inda kungiyar ƙwallon kafa ta Lyon din tana fuskantar barazanar dakatarwa da gasar Turai, bayan da hukumar kula da wasan ƙwallon kafa na Nigeria Turai UEFA take tuhuma ta take kalubalantar ta kan taron jama'a da soce adadi a yayin da suke fafatawa kuma kafin farawa wasansu da kungiyar ƙwallon kafa ta CSK Moscow a ranar Alhamis da ta wuce, inda kungiyar ƙwallon kafa ta CSK Moscow ta doke ta ƙwallo 3-2 a gidanta. Sai dai a karawarsu ta farko Lyon ta samu nasara a kan CSK Moscow a can kasar Rasha da ƙwallo 1 mai ban haushi, amma hakan bai ba ta dama ba don an tashi a wasan suna 3-3 ne, don haka CSK ta samu nasara zuwa zagayen gaba sakamakon ta jefa ƙwallaye har guda 3 a gidan kungiyar ƙwallon kafa ta a gidan Lyon a gasar cin kofin da karo ko kuma cin kofin da wasu yalle na nahiyar Turai din. Har ila yau ana ta kuma kungiyar ƙwallon kafa ta Lyon din da halayyar nuna launin ko kuma nuna wariyar launin fata da tashin hankali na jama'a da jifa da wani su kayayyakin da dace ba, haka kuma da kunna wuta a yayin da ake yin wannan wasa, kuma sun toshe wani da hanyoyin shiga a lokacin da ake yin wannan wasa. Yan sanda sun shaida wa manema labarai cewa mutane sama da 150 ne suka hauro kan jami'an tsaro a filin wasan na Lyon a ranar Alhamis. Hukumar ƙwallon kafa ta nahiyar Turai din ta ce za ta yi zama don duba wannan lamura don yanke hukunci akan irin wannan matsaloli, amma za ta yi zama ne a ranar 31 ga watan Mayu shekara 2018. Haka kuma a kan kasar Brazil, tsohon ɗan wasan ƙwallon kafa na kasar Brazil mai shekaru 52 da haihuwa wanda ya takare da kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona mai suna Romario, wanda ya lashe gasar kofin ƙwallon kafa ta duniya a shekara ta 1974, yana buƙatar tsayawa neman takarar gwamnan a jihar Rio de Janeiro wanda za a yi shi a watan Oktoba nan da muke ciki. Dan wasan dai ya takare da kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Kafin tsayawansa takarar gwamna a wannan lokaci, ya zama dan majalisar tarayya ko kuma dan majalisar dattawa a nan yankin Unitan da ke kasar Brazil. Har ila yau da mu leƙa kafashe ko kuma za mu dawo tarayyar Najeriya, inda aka fafata a wasa ɗaya tilo da ya rage na wasan Najeriya Professional Football League, wato Premier League, mako na 13, inda ajiya kungiyar ƙwallon kafa ta Kano Pilas ta tashi canjar tsayar ɗaya tsakanin da kungiyar ƙwallon kafa ta Niger ta Nazo. Dan wasan tsakiyar da kungiyar ƙwallon kafa ta Niger ta Nazo mai suna Ekefe ya jefa ƙwallo a ragar kungiyar ƙwallon kafa ta Kano Pilas a cikin minti 19 daga tsakanin Kano Pilas ta samu nasarar ramin ƙwallon ta ne da kawai kausa kafan ɗan wasan ta Junior Lopez a cikin minti na 82, haka ya aka tashi a wasan 1-1. A yau kuma ko kuma gobe idan Allah ya kai mu, za a buga wasannin mako na 10 wanda ya zo na kwantai a baya, wanda ba a buga shi ba saboda wayansu dalili na Nigerian Professional Football League, inda goron za ta karɓi wakocin Plateau United, akwai United kuwa za ta karɓi wakocin kungiyar ƙwallon kafa ta Heartland Tuwere ne da misalin karfe 4, a saman teburin kuwa mako na 13 lobi sa ta ke jan ragaman da maki 23 a wasanni 13 da ta buga, a cikin Kano Pilas ta ke mataki na 2 da maki 21 a wasanni 13. Akwai United kuwa tana mataki na 3 ne sai da wasanni guda 3 wanda ta buga, ba tana da maki 19 wanda in ta samu nasara tuni za ta haura kan takwarorin ta. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya.